telling you, brother, it's a frightful sight just to see what goes on late in the night.
Late in the night. Oh, when the spooks have a midnight jamboree, they break it up with fiendish glee. Ghosts are bad, but the one that's cursed is the headless horseman. He's the worst.
Well, he's a fright late in the night.
Goes a jogging across the land,
just holding his noggin in his hand.
Demons take one look and groan, and they hit the road for parts unknown.
Beware, take care, he rides alone.
There's no spook like a spook that's burnt. The ghosts talk like him and he's really burnt. He swears to the longest day he's dead. So dead.
Show them that I can't get ahead.
Da 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 da